Sashin Hausa ne na muryar Amurka yake magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ka zasu iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM dake birnin Yamai sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani sarauniya fara'a nomad da lol da kuma niya FM. Za kuma iya jin mu kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar mu ta internet a voahausa.com. Jama'a tare salama Usman Ahmad Kabara ne tare da Nazir Ahmad Hausawa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC a cikin shirin Manila asariyar yau Lahadi 19 ga watan Fabrairun shekarar 2017. Da farko bari mu fara da kanun labarin duniya.
Wani babban jami'in kungiyar Al-Shabab ya ce ƴan kungiyar masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ba sa goyen bayan zaben Muhammad Abdullahi Farmajo a matsayin shugaban kasar Somalia. Dakarun kasar Iraki da Amurka ke marawa baya sun kaddamar da wani babban shiri a yau Lahadi domin kakkar isa gerin da ish daga rabin yammacin Mosul wani sabon shafi bayan watanni hudu da aka kwashi ana tafka fada domin kwato ikon birnin na biyu mafi girma a kasar.
A jihar Kano a Najeriya an bada tallafi ga wasu ƴan gudun hijirar da ke zaune a garin.
Ni gudun hijirar mu daga Baga, unguwar Kudu, layin gidan Bulama Adam, watan Maulidi shekara 2, a yanzu har yanzu ban hadu da mai gidana ba.
Har yanzu kafa na irin gudun da nayi. Har yanzu kafa na ba zan iya anya dogon saiwa.
To sai kuma a jamhuriyar Niger wata jarida ce ta yi tereren cewa an samu gano wata badakalar kudin sayar da makamashin uranium na kasar.
Kutai ku tambayi supermin kuku ku tambayi inda ya kamata inda Niger ta taba saida ton 2500 na uranium. Kenan da nan kun gane magana da wannan jarida ta faɗi ƙarya ce.
To sai kuma wani rahoton dai daga Niger din inda yake nuna kujuba kujubar da matafiya aikin umra suke fuskanta. Akwai maimaitin shirinmu na duniyar Amurka daga Mahmud Lalo. Amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Wani babban jami'in kungiyar Al-Shabab ya ce ƴan kungiyar masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ba sa goyen bayan zaben Muhammad Abdullahi Farmajo a matsayin shugaban kasar Somalia. Hassan Yakub Ali, wanda yake ɗaya daga cikin manyan shugabannin Al-Shabab, kuma gwamnan masu tsatsauran ra'ayi a lardin Galgudud, ya yi barazanar kungiyar za ta kai hari kan duk wata ƙabila ko duk wanda ya goyi bayan sabon shugaban kasar. Ya faɗa a jawabin da aka saka a kafar yaɗa labaran kungiyar ta Al-Shabab a daren Asabar, inda ya ce, Zamu yaƙe shi a tsawon shekaru hudu da zai yi yana mulki. ‘Yan majalisar Somalia ne suka zaɓi Farmajo a ranar 8 ga watan Fabrairu a zaben da yawan al’ummar Somalia suka yi murna da shi. Da yawa daga cikin waɗanda suka yi murna da zaben nasa sun yaba da irin aikin da ya yi na tsawon wata bakwai a matsayin firaminista daga shekarar 2010 zuwa 2011. A wancan lokacin ya biya albashin ma’aikatan gwamnati da kuma na sojojin ƙasar, sannan ya taka muhimmiyar rawa wajen haɗa kan sojojin Somalia da na dakarun tarayyar Afirka wajen yaƙi da ya fatattaki ‘yan ƙungiyar Al-Shabab daga kusa da fadar gwamnatin ƙasar. Da alamun manyan jami'an Al-Shabab sun damu da farin jinin da Farmajo yake da shi, inda suke cewa shugaban ba mai kishin ƙasa ba ne. Da suka yi martani a kan murna da sowar da aka yi a faɗin ƙasar, Ali ya ce ƙungiyoyin sa kai ne suka shirya bikin murnar tare da biyan masu murnar kuɗi. Ali ya ƙara da cewa duk wanda yake da shaidar zama ɗan wata ƙasa har guda biyu kamar Farmajo da yake ba Somaliyan Amurka to ba mai kishin ƙasa ba ne, don haka Farmajo ba Amurke ne kawai, in ji shi. Dakarun kasar Iraki da Amurka ke marawa baya sun kaddamar da wani babban shiri a yau Lahadi domin kakkaɓe tsagerin da ish daga rabin yammacin Mosul wani sabon shafi bayan watanni hudu da aka kwashi ana tafka fada domin kwato ikon birnin na biyu mafi girma a kasar. An tabbatar da yakin na yammacin Mosul zai zama mafi wahala tun da aka fara yakin. Sakamakon yammacin birnin ta kogin Tigris na da tsofaffin lunguna kuma akwai dubunnan ɗaruruwan fararen hula da ke zaune a wajen waɗanda aka ce su ɓuya. Iraki ta tabbatar da an ‘yanta gabashin Mosul a watan da ya gabata, amma ƙungiyar da IS sun ci gaba da kai hare-hare a wuraren. A wani bayan an bayyana sabon shirin, ‘yan kunar baƙin wake suka afka ƙungiyar ‘yan banga da masu goyon bayan gwamnati ‘yan sunni a gabashin na Mosul. Firaminista Haidar Al-Abadi ya bada sanarwar fara wannan yaki ne a gidan talabijin na jihar, inda ya bayyana cewa sojojin gwamnati na kutsawa domin yanta al'ummar Mosul daga musgunawar 'yan kungiyar Daesh da ta'addancin su har abada. Yayi kira da jami'an tsaro da su kula da fararen hula kamar yadda ya kamata, su kuma girmama haƙƙin dan adam. An ga hayaki na tashi sararin samani a safiyar yau Lahadi, yayin da jirgin yakin sojojin gamayyar Amurka ya kai hari wajen da 'yan tsagerin suke a kudancin Mosul. Haka kuma jami'an 'yan sandan Iraq dauke da makamai sun tunkari birnin. 'Yan sanda da ke dauke da manyan makamai irin na sojoji sun shirya domin shiga arewaci da manyan motocin yaki daga tashoshinsu kudu da birnin. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Gwamnatin Koriya ta Kudu ta ce ta yarda da cewa Koriya ta Arewa ita ta shirye yadda aka kashe Kim Jong-nam, wanda yake dan uwa ne ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Mai magana da yawun ministan hadaka Jung Jung-hee yayi wannan batu ne a yau Lahadi, wani takaitaccen bayani da ya biyo bayan jawabin jami'an 'yan sandan kasar Malaysia da sanyin safiya. Jung ya kira al'amarin da ganganci da rashin tausayi, kuma laifi ne na rashin imani da kuma ta'addanci wanda Pyongyang ta aikata a bayan domin cusa Seoul da sauran kasashen duniya. Da safiyar yau Lahadi ne dai 'yan sandan Malaysia suka ce suna neman wasu mutane hudu ko fiye da haka 'yan kasar Koriya ta Arewa waɗanda ake zargi sun bar kasar a ranar da dan uwan shugaban Koriya ta Arewa ya halaka a filin jirgin saman Kuala Lumpur. Mataimakin shugaban 'yan sandan na ƙasa Nur Rashid Ibrahim ya bayyana duka mutanen hudu a taron manema labarai a yau Lahadi a Kuala Lumpur. An dai tsare wasu mutane guda hudu, ciki har da mata biyu, saurayin ɗaya daga cikin matan da kuma ɗan Koriya ta Arewa. Kafin rasuwarsa dai, Kim ya faɗa wa ma'aikatan lafiya a filin jirgin sama cewar an fesa masa wani abu a fuska da sinadari yayin da ya fara jin jiri, sai kuma farfadiya ta kama shi inda ya mutu cikin ƙanƙanin lokaci, cewar jami'an Malaysia. Shugaban ƙasa Donald Trump ya shirya komawa bakin aikinsa na mulki kwana ɗaya bayan gudanar da gagarumin taron magoya bayansa a Florida, inda ya ƙara Allah wadai da kafafen yaɗa labaran da ya kira masu jabin labari. Shugaban ƙasar ya shirya kashe ranar Lahadi kacukan domin tattaunawa da waɗanda yake son ayyanawa a matsayin mai bashi shawara kan harkokin tsaro. Trump ya faɗa wa 'yan jaridu a cikin jirgin saman Air Force One a jiya Asabar cewa akwai mutane da yawa da suke son aikin. Ya ƙara da cewa akwai wanda yake tunani tun kwanaki uku zuwa hudu da suka wuce, amma dai za mu ga abin da zai faru. Zan tattauna da wannan mutumin, gaba ɗayansu mutanen ƙwarai ne kuma masu ƙima. A cikin waɗanda ake sa ran zai gani kan abin da ya shafi matsayin sun haɗa da mai riƙon ƙwarya mai ba da shawara kan harkokin tsaro Army Lieutenant General Keith Kellogg mai retire, da John Bolton tsohon jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, da kuma General HR McMaster, da kuma Superintendent Makarantar Sojoji ta West Point Lieutenant General Robert Kaslan. Haka kuma Trump ya shirya ganawa da shugabannin ƙasashen waje ta wayar tarho da kuma zaman tattaunawa kan tsarin harkar lafiya. A jiya Asabar ɗin ya yi wani taron gangami mai kama da kamfe. Trump ya bayyana gwamnatinsa ana samun ci gaba da ban mamaki.
Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington da ke gundumar Columbia. To, a Najeriya a jihar Kanan Dabo an tallafa wasu 'yan gudun hijirar da ke zaune a garin, ga rahoton wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari.
Ni gudun hijiranmu daga Baga, unguwar Kudu, layin gidan Bulama Adam, watan Maulidi shekara biyu, a yanzu har yanzu ban haɗu da mai gidana ba. Yara goma ba wanda ya tafi da shi. Na je in ga gari a Baga, ina tarar gidanmu gaba ɗaya ya rushe, ba guri shiga, na dawo.
Har yanzu kafa na irin gudun da na yi, har yanzu kafa na ba zan yi a yanzu dogon sayuwa ba. Ina cikin babban matsala.
Wasu daga cikin 'yan gudun hijira kenan da ke samun mafaka a wasu sassan birnin Kano. Malam Sani Baga da ke zaman ɗaya daga cikin magidanta kimanin 40 waɗanda ke samun mafaka a yankin Hotora a nan Kano, ya bayyana yadda rayuwarsa ke tafiya tare da 'ya'yansa guda 20.
Allah ya bamu, ya hore mana duk wannan 'ya'yanmu ne da kake gani duk gaba ɗaya suna nan dai a cikin anguwa. To, amma makarantar gaskiya har yanzu ba mu gano ainihin wurin da za a iya karɓanmu gabaɗe. Ana ɗauke muna nan ya bunna wanda ya ga yana ɗan hanyarsa sai ya bayar, ana yana ɗan biya ana masa karatu haka.
Yanzu waɗannan yaran da nake gani ba sa zuwa makaranta?
To akwai wanda suna dan samu suna zuwa amma biya ake wanda kai tsaye sai ana suna zuwa kamar na kyauta din nan wallahi daga bayani ma nake jin labarin ana akwai makarantar kyauta amma ba sosai ba
amma dai suna sukan zuwa makarantar islamiyya ko kuma
duka ba wasu yadda kake gani wannan haka suke wuni suna dan tsallen su ba makarantar gaskiya ba su samu
wasu ba zuwa ta makarantar arabiya ba a zuwa ta zamani
to son samu da mun fi son yaran mu suna dan mokon nan dai aka zuwa arabiya din suna gauraya kowani amma mun fi son ana dauke muna nauyin wannan din saboda abin da muke samu bai wadatar wanda zai sa duka ka biya makaranta yaro ka zo ka ci da wayansu kai ma ka samu abin da zaka ci har ka biya kudin haya
wai sanda kuna gida suna zuwa makarantar koko
suna dan tabawa amma ai mu mucan an rufe makarantar gaba ɗaya ma ya kai shekara 6 ko 7 ma kafin mu gaba ɗaya ma a zuwa kore mu
ya zaka dai gamayar ayarin ma'aikatan ofishin hukumomin bada agaji a nan Kano guda 6 waɗanda suka hada da kungiyar lafiya ta duniya da cibiyar yaki da yaduwar cutuka ta Amurka da kuma hukumar UNICEF sun samar da tallafin abinci da magunguna da sauran kayayyakin masarufi ga waɗannan ƴan gudun hijira. Dr. Imam Wada Bello dake zaman babban jami'in cibiyar aikace-aikacen gaggawa ta yaki da cutar polio a nan Kano shine ya jagoranci rarraba kayayyakin ga mabukatan.
Duba da ganin irin wannan abubuwa da suke faruwa muka ga ya kamata mu yi kudi-kudi wasu kuma suka bada kayayyakin taimakawa. Sannan a gwamnatance muka bada yanayi na magunguna domin ganin cewar an samu musamman mata masu ciki da yara ƴan ƙanana wato mun bada gudunmawarmu domin wato rage wannan raɗaɗin da yawa-yawan su wasu za a ga sun rasa mazajensu wasu kullum suna cikin ɗimuwa da damuwa za a ga yanayin yadda wurin yake babu abinci babu wurin makwanci babu abun sha mai kyau to wannan gaskiya ya dimota mu yasa kuma muke ganin cewa ya kamata mu ma mu zo mu bada gudunmawa muna sa rai a yanayi yadda binciken mu ya nuna akwai irin su da dama amma saboda yanayin da suka zo ba wani sansani ne wanda aka ce an ware mu muna sa ran insha Allah za mu kokari mu ga cewar mun kawo dauki ga dukkanin wanda muke ganin cewar suna da irin wannan bukata
naji dadi kuma nayi murna
wani rahoto da ofishin cibiyar ayyukan jin kai ta majalisar dinkin duniya a nan Najeriya ya wallafa a makon jiya ya nuna cewa fiye da mutane miliyan 5 ne ke bukatar agaji bayan da tarzomar Boko Haram ta daidaita wa rayuwa a yankin arewa maso gabashin Najeriya Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Najeriya
To daga kanan bari mu shiga jamhuriyar Niger inda wata jarida ta ce ko kuma ta yi tireren cewa sun samu wata badakalar kuɗi fa da suka gano wanda aka yi akan makamashin kasar. Ga wakilin mu Sulaiman Mumunu Barma da rahoton sa na makamashin na Uranian.
A bayanan da ta bayar jaridar Le Courrier wacce ta bankado wannan labari ta wallafa wata takardar da ke nuna an yi wa gwamnatin Niger zubin miliyan 390 na dala wato miliyan 200,000 na sefa a wani asusun bankin da ke Dubai a shekarar 2011 sakamakon cinikin ton 5,000 na uranium tsakanin wani kamfanin kasar Russia da daraktan fadar shugaban kasa na wancan lokaci ministan kudi a yau Hasimi Masaudu.
Cette somme de 800 millions a été versée au trésor et nous avons retirer cet argent du trésor pour faire des dépenses publiques, notamment des véhicules pour la garde présidentielle. Voilà les faits.
Hassan Masaudu na mai cewa abin da ya faru a zahiri shine kasar Niger ta hanyar kamfanin Sofamin ta yi wa kamfanin Areva shugabanci mai kamar dillanci domin cike ka'idodin wani cinikin ton 4000 na uranium da kamfanin na Faransa ya saida wa wasu abokan hulɗarsa waɗanda aka zuba a wani bankin Dubai dalili kenan da kamfanin na Areva ya ba Niger miliyan 800 na sefa a matsayin la'ada waɗanda fadar shugaban kasa ta yi amfani da su domin sai motocin rundunar tsaron lafiyar shugaban kasa saboda haka zargin mun yi rudda ciki ko sayar da uranium a boye ba gaskiya bane in shi Hasimi Masaudu tun da shugabannin kungiyoyin fafutuka irin su Hamidu Sidi Fodi na ONDDCV suka yi wa wannan batuta suna masu nuna rashin gamsuwa da bayanan na ministan kudi
a bar shari'a ta yakin da shugaban kasa Isu Muhammadu ya kamata ya hito ya kwatanta ma ɗan Niger da cewa to ko kuriye ne yake da ƙarya ko ko ministan shine yayi wawar dukiyar al'umma kuma da nan ya kai shi kotu ya liƙe mana shi dan saboda mun san da cewa sata ba ta unhani yau ba ta ita gobe muna bukatun wannan kudin ai muna gaskiya dan mu talakawa mu gani a gas ɗan jarida wannan Allah musu albarka dan saboda sun bankado abin da talaka suke so
a ci gaba da kokarin ganar da jama'a rashin sahihancin wannan labari ministan kudi Hassan Masaudu ya buƙaci ƴan ƙasa su gudanar da bincike da kansu kamar yadda wani na hannun damansa Abubakar Sabo ke cewa
ku tambayi Supermin kuku ku tambayi inda ya kamata inda Niger ta taba saida ton 2500 na uranium kenan da nan kun gane magana da wannan jarida ta hadi ƙarya ce
akwai wasu hujjoji da za a iya cewa lalle wannan magana ba gaskiya bane ba
eh hujjoji shine guda kaka Niger ga iya ga shekara guda ta saida uranium ton 2500 duk gudan abinda Niger ga yi ton 4000 ne kuma kowane ya kwatanta kowane akwai yana dokan nashi Niger ta doki nata France ta doki nata Japan ta doki nata Spain ta doki nata
a cewar Jaharu Mamman na kungiyar INEP bugo da kali babban editan jaridar Independent Police ya rage na mahukuntan Niger su ba ƴan ƙasa hakkin su na sanin gaskiyar lamari
kada ai sare saboda idan aka zo ana zancan arzikin cikin ƙasa ya shahi dukkan mu ƴan Niger kinan ba zance bane wanda ya shahi mai iko ko zance bane wanda ya shahi wani ji dadin mai iko zance ne wanda ya shahi ƙasa ya kamata a bi shi a yi nazarin shi a ga an kawo gyara
wannan sabon labari da jaridar Le Courrier ta kira Uranium Gate ya bayyana ne a wani lokacin da ƴan Niger ke ci gaba da ciza yatsa a game da kamuwar kadarorin da wata kotun Faransa ta yi wa Niger a ci gaban shari'ar da ke tsakaninta da kamfanin Afrikar na wasu Indiyawa Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
To har yanzu dai muna cikin Niger din inda zamu ji wasu masu ruwa da tsaki ko kuma inda abin ya shafa matafiya ko kuma kamfanonin da suke jigilar mutane zuwa Umra sun koka game da matsalolin da suke fuskanta ga rahoton wakiliyarmu Tamara Bari
Alhaji Usman Soja shine jagoran kamfanin Haji da Umara na alhamdulillahi anan da magaram ya bayyana abinda ganawar ta su ta kumsa da sabon shugaban hukumar ta kofo
mitin na farko ne shi kamar yanda nake kwatanta muku da cewa wannan mai gida namu da aka dora mana sabo ne kenan ya kirayi shabda agents su zo su zauna su tantauna a ga menene ya kamata a yi menene matsalar su ta da ta wuce me bana wannan sabuwa da ake son a yi gwamnati ga dokarta ko kuma shauda agents ku kawo matsalar ku hadi
muhimmiyar matsalar da ta tsaye musu a rai ba ta wuce ta jirgi ba sai dai kamfanonin sun yi kira ga hukumomi da a dauke musu wannan diya ta zuba kudi
kowa ya santa matsalar da aka yi a bana ita ce ta bangaren shirgi kenan tunda ba mu da kenan me ya kamata mu in mun ta yi can dakin Allah mu yi addu'a ga kasar mu Allah ya bata ita ma jiragen da za su zo su rika dauka alazi akan lokaci kamar yadda kowace kasa take da aikinta akwai yare diploma da ake ta shekara da ta biyu kai shauda agency shine ƴan agency muka ce a ya kamata a goge ta a bar yanzu wannan kin kawai in mutun ya yi wannan kin shi ya zuba kudin shi bisa kaida da aka yi to a ci gaba ba sai mutun shekara da ta biyu ba ya zo ya sake yare diploma tana yi wa wani alhaji wani ma mai agency bai da abin da zai so hibiya wani bai da sababbin agency da yawa ne yanzu kamar bara da shekara 1 da 2 da ta wuce kenan wani an zo bana bai samu mutum biyar ba uku ma kawai haka kenan dan ni ina da agencin da na tayar da ita gurbiki na bata da ko mutum biyu ne ma gare ta duka aka ce bana ya tayar da dulma ta biya miliyan 2 da rabi shine kawai akwai matsala shi yasa su kuma shabda agencin muka ce muna kira ga gwamnati ya goge mana wannan ta doke mana wannan kudaden da ake yare diploma ba
wani abin da ya dadada ran jagororin kamfanonin na Haji da Umara shine yadda sabon shugaban nasu ya nemi hadin kansu
insha Allah sun ce za su duba in ya dace su sauke mana za su duba su sauke mana insha Allah sabon komisari aka kawo shi kenan zai duba insha Allah shi ma ya kai kukan mu da muka faɗa a gaba in ya dace a sauke wannan za a duba insha Allah ya sauke tunda shi da farko da ma ce shi duka na jama'a ne kowa wani dan agency kar ya kawo masa tsaye gumi wani ko wani abu ya taso kuma in wani abu ya taso wanda ya karame mana kai mu zo mu kira shi gaba da gaba a zuwa a zauna bisa teburkin shawara a yi shawara a ga abin da ya dace.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
To mun gode Tamar Abari ana fitar da sashin Hausa ne na muryar Amurka Washington DC ga shirinmu na gaba.
jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fabrairun kowace shekara wata ne da akan ware a nan Amurka a matsayin lokacin tunawa da tarihin bakaken fata Amurkawa yan asalin Afirka. Akan kwashe dukkanin watan na Fabrairu wajen tunawa da mutanen da suka ba da gudunmawar su wajen taimakawa al'ummar Amurkawa yan asalin Afirka waɗanda suka fito idan duniya ko kuma suka yi fice a fannoni daban-daban na rayuwa. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan rayuwar wata mata baka fata da ta girma a wani tsohon gidan gona da aka bautar da bayi ta kuma yi fafutukar yaki da nuna wariya tare da gudanar da harkokin kasuwancinta inda ta zama ɗaya daga cikin mata mashaƙai masu kuɗi a tsakanin Amurka yan asalin Afirka. Wannan mata ba wata bace illa Madam Sijia Walker wacce ta yi fice wajen sayar da kayan shafe-shafen kwalliya har da ma na man gashi.
This was the original product.
Wannan kayan shafe-shafe ne na ainihi wanda ya samo asali tun kafin yakin duniya na daya kuma an sha dan karan wahala kafin a samu irin sa yanzu.
Elelia Bundles na ɗaya daga cikin tattaba kunnan Madam Sijia Walker kuma tana alfahari da kayayyakin tarihin da kakakkata ta bari.
Walker really represents the American dream.
Madam Walker abin misali ce idan an zo batun mutanen da suka taimaka wajen gina Amurka. Mace ce wacce aka bautar da iyayenta kuma ita ce ƴa ta farko a wajen iyayenta wacce aka haifa ba a cikin ainihin zamanin bauta ba a shekarar 1860. Sannan a lokacin da ta rasu a shekarar 1919 tana mai shekaru 51 kuma a lokacin har ta kai matsayin miliyoniya.
Madam Walker ta kasance cikin matan da suka samu nasarar rayuwa a fannin kasuwanci a karni na 20. A lokacin da ta lura cewa gashin kanta na zubewa, ta gwada amfani da mayuka daban-daban domin neman magani, inda da ƙarshe ta ƙirƙiro wani man gashi domin amfanin mata Amurkawa yan asalin Afirka.
But what I love is that she put her own image on.
Abin da ya fi burge ni game da ita shine yadda ta saka hotonta a jikin gwangwanin man. A lokacinta akwai kamfanoni da suka sayar wa mata bakaken fata ire-iren waɗannan mayukan gashi, amma kuma sai suka saka hotunan mutanen da basu kama da su ba, saboda wannan wata dama ce a gare su su nuna fifikon da mata 'yan nahiyar Turai ke da shi akan bakaken fata.
Abin da Madam Sijia Walker ta yi shine ta yi tafiya sako-sako cikin Amurka, inda ta raka kafa ejen-ejen na sayar da kayayyakin shafe-shafenta, kuma cikin tawagar tafiyar tata har da wasu mata da ke raba kayayyakin nata ga shaguna.
So it wasn't just about hair care products.
Harkokinta ba wai sun ta'allaka ne kawai akan kayayyakin shafe-shafe ne ba. A'a, kuma abin da ya fi burge ni shine yadda kasuwancinta ya zama mabuɗin ƙofa ga wasu ɗimbin mata waɗanda dalilin ta ne suka samu kuɗaɗen sayan gidaje da kuma biya wa 'ya'yansu kuɗaɗen makaranta.
Bundles wato ta taɓa kunnan Madam Sijia Walker ta kwashe shekaru 40 tana bincike kan yadda kakar-kakarta ta yi rayuwarta.
The women also wrote letters to her where one woman said
ta kan samu wasiƙu daga mata 'yan uwanta waɗanda suke rubuta mata cewa ta taimaka wajen fidda baƙaƙen mata kunya, inda take samar wa kanta kuɗaɗen shiga fiye da wanda wani zai samu a wata idan misali a ce mutum na aiki ne a wani gidan dafa abinci. Wannan ya nuna cewa mata da ke aikatau za su iya zama ubannin gidan kansu.
Bundles ta ƙara da cewa Walker ta sadaukar da wani fannin rayuwarta wajen fafutuka, ciki har da tallafawa mata Amurka yan asalin Afirka. A shekarar 1917 ta taɓa shirya wani babban taron mata 'yan kasuwa, wanda na ɗaya daga cikin tarukan farko da aka yi a nan Amurka.
In her keynote speech, she said, "I want you as Walker agents to."
A lokacin da take jawabi a gaban wannan babban taro, Walker ta nuna mahimmancin kulawa da damuwar wasu da ba nata kaɗai ba. A kuma ƙarshen taron ne mata da suka halarci gangamin suka aikawa da shugaba Woodrow Wilson wasiƙa, inda suka nemi da ya goyi bayan yin dokar da za ta haramta kisa ba tare da an yi wa mutum shari'a ba.
Ga mutane da dama, Madam Sijia Walker ta wuce matar da za a riƙa mata kallon ɗaya daga cikin mutanen da suka fara samar da mayukan gyaran gashi saboda irin fafutukar da ta yi a fannoni daban-daban na rayuwa. To a wani bangaren kuma shugaban Amurka Donald Trump ya musanta zargin da wasu ke cewa gwamnatinsa ta fara shiga cikin rudani kasa da wata guda bayan rantsar da gwamnatin tasa. Shugaban na Amurka ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai na gaggawa da ya yi a ranar Alhamis din da ta gabata. Baya ga haka shugaban ya cicciki 'yan jarida kan yadda ya ce suke yada labaran da ba su yi hai ba, kana ya kara kore batun da ake cewa yana da alaka da shugaban Russia Vladimir Putin. A wani bangaren kuma ranar Alhamis din da ta gabata ne har ila yau, baki mazauna Amurka da dama suka kauracewa wuraren da suke aiki a wani mataki na kokarin nuna irin rawar da suke takawa a harkokin yau da kullun a nan Amurka. Lamarin da ya sa wuraren kasuwanci da dama suka ki budewa. Wannan dai wani mataki ne na mai da martani kan yadda gwamnatin ta Trump ke nuna kyamar baki a nan Amurka. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka a wannan karo. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin daukacin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa mai hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To mun gode sosai mai duniya a Amurka. Sai kuma wani makon Allah ya so za a ji wani sabon shirin. To ga kaɗan daga sakonnin da kuke aiko mana. Sakon farko ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe a Najeriya. Yace salam VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama na yi jinjina ga dan majalisar mu na wakilai wato Honorable CD Yakubu Karasuwa akan namijin kokarin da yayi na rabawa kananan hukumomi hudu da yake wakilta shanun noma har 400 a jihar mu ta Yobe na inganta harkokin noma a shekara mai zuwa da fatan mutane da ake bewa za su yi amfani da su ta hanyoyin da ya dace. To sai kuma sakon Baffa Haruna Bajogaici, assalamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya wa Sanata Alimadu Sharif da Ahmad Makarfi masu ikirarin shugabancin PDP cewa su yi wa hukuncin kotu biyayya muddin suna son ci gaban jam'iyyarsu. Sai kuma wannan sakon yace salam VOA Hausa, duk da cewa ni ba dan kasar Sudan ta Kudu bane, amma ban ji dadin murabus din da sojojin kasar ke yi ba, domin hakan zai iya zama barazana ga tsaron kasar. Da fatan gwamnati za ta gaggauta daukar mataki. Sako daga Abubakar Sadiq Bilal, jihar Adamawa, Najeriya. Sai kuma wannan sakon yace assalam VOA Hausa, muna taya shugaba Adama Barrow murnar rantsar da shi a cikin kasar sa. Mu dai fatar mu Allah ya sa ya rungumi kowa da kowa banda nuna bambanci na kabilanci ko na siyasa. Sako daga Usaina Alhaji Umar Foreba da yana matar Garba Sabiola da Umi Garba na Kwalo Jaura. Allah ya sa na faɗi sunan daidai. Sai kuma sakon karshe yace hakika gudanar da roƙon Allah da aka yi a mahaifar shugaban kasa Muhammadu Buhari jiya ya burge mu. Da fatan Allah ya karbi addu'o'in da aka yi na samun lafiyarsa. Sako daga Kabir Nasir Shemi. To mun gode a cigaba da aiko mana da sakon. To kafin mu karkare shirin, bari mu koma ga Nazir ya bamu labaran duniya, amma wannan karin a takaice.
Madalla, wani babban jami'in kungiyar Al-Shabab ya ce yan kungiyar masu tsatsauran ra'ayin addinin Islam ba sa goyon bayan zaben Muhammad Abdullahi Farmajo a matsayin shugaban kasar Somalia. Hassan Yakub Ali, wanda yake ɗaya daga cikin manyan shugabannin Al-Shabab kuma gwamnan masu tsatsauran ra'ayin alardin Galgudud, ya yi barazanar kungiyar za ta kai hari kan duk wata kabila ko duk wanda ya goyi bayan sabon shugaban kasar. Ya faɗa a jawabin da aka saka a kafar yaɗa labarai ta kungiyar ta Al-Shabab a daren Asabar, inda ya ce za mu yaƙe shi tsawon shekaru hudu da zai yi yana mulki. Dakarun kasar Iraki da Amurka ke mara baya sun kaddamar da wani babban shiri a yau Lahadi domin kakkabe tsagirin Daesh daga arabin yammacin Mosul. Wani sabon shafi bayan watanni hudu da aka kwashe ana tafka fada domin kwato ikon birnin na biyu mafi girma a kasar. An tabbatar da yakin na yammacin Mosul zai zama mafi wahala tunda aka fara yakin, sakamakon yammacin birnin na ta kogin Tigris na da tsofaffin lunguna kuma akwai dubunnan ɗaruruwan fararen hula da ke zaune a wajen waɗanda aka ce su buya. Gwamnatin Koriya ta Kudu ta ce ta yarda da cewa Koriya ta Arewa ita ta shirya yadda aka kashe Kim Jong-nam, wanda yake dan uwa ne ga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Mai magana da yawun ministan haɗaka Jong Jun-hee ya yi wannan batu ne a yau Lahadi.
To da takaitattun labaran nan kan wannan shiri ne yanzu ya kammala sai kuma Allah ya kai mu za a ji abokan aiki da wani sabon shirin da sassafe yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya tayan gabatar da shirin da Chibahiro Dodo ne wanda ya bada umarni sai injiniyanmu na yau wato Al Santos ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Zama lafiya.